shin babin yana mana zai mana magana akan ya halasta mutum ya salla yana matsa fitsari, ya halasta mutum ya salla yana matsa bayan gida gashi ya matsu a lokacin da ya matsu, koko a'a ya bar sallan ya je ya gudanar da waɗannan ifradu ma fil maharjaini wanda malaman fiqh sun yi babi mai zaman kansa akan wannan, har ma ina ganin kaman mai iziya yayi maganan ya kawo hali guda uku da mai sallah zai iya samun kanshi a ciki. Sai yake cewa hadathana Ahmad bin Yunus, Ahmad dan Yunus yayi mana hadisi inji Imam Abu Dawud rahmatullahi ta'ala alaihi ma, wanda shi ma malamin su ne duka su shidan sun yi ruwaya a wajen sa suka ne ma'mun. Kala hadathana Zuhairu, Zuhairu yayi mana hadisi shi ma duka sun yi ruwaya a wajen Zuhairu dan Harbin, sai dai Imam Tirmidhi bai ruwaya a wajen sa ba. Hadathana Hisham bin Urwa, Hisham dan Urwa yayi hadisi an abihi an Abdullahi bin Arqam, Abdullahi dan Arqam din nan yana daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, da mutane guda hudu sun fitar da hadisan su a cikin littafin sa, amma Imam al-Bukhari da Muslim shi ma basu fitar da hadisin shi a cikin littattafan su ba. Sannan kuma ya koma ga Allah ne shi Abdullahi dan Arqam, abin da yasa an dan kawo tarjumin shi kadan tunda muka zo fa hadisin har ya zuwa yanzu ba a zo gaban sa ba, sai yanzu muka zo kan Abdullahi dan Arqam, ya koma ga Allah a cikin khilafan Sayyidina Usman, kuma yana cikin amintattu na Sayyidina Umar, dan shine kaman ministan kudi ma a zamanin Sayyidina Umar, dan shine wakilin baitul mali, Allah ya yarda da shi ya ba mu albarkacin sa. Sai yana cewa annahu haraja hajjan aw mu'tamiran, ya fita yana mai haji ko yana mai umara, shakkan wannan maganan daga shi Hisham ne. Sai yake cewa wa ma'ahun nasu, tare da shi akwai mutane, wa huwa ya ummuhum yana musulmanci, falamma kana zati yaumin, yake cewa sai wata rana aqama salata salata subhi, ya tsaye da sallah, sallan da aka tsayar shine sallan subahi. Salata subhi summa kala liyataqaddam ahadukum wa zahaba al-hala'a, har za a tsaye da sallan kenan, sai ya ji kaman yana buƙatar yin bayan gida, sai ya dakatar da iqama, sai ya ce wani ya zo yayi. Kaga ma'ana shi da mun hukuncin liman in ya riga ya shiga sallah, daga wannan hadisin ne za ga malamai sun fitar da yayin da liman ya riga ya fara sallah sai wani uzuri ya zo masa, sai ya jawo wani mamu sai ya sanya shi a ciki, amma a haƙin wani in ba ma'aiki ba, amma a haƙin ma'aiki ai shi mun san abin da ya faru, ko bayan ya riga ya harman sallan ne sai ya kasance akwai wani bukatuwa da ya kama da haka ne ya faru, sai ya tsaye da su a wajen ya je wanka ya dawo ya ci gaba. To amma daga wannan hadisin malaman fiqh suka fitar da wancan hukuncin na cewa liman idan an fara sallah sai ya kasance wani abu ya faru da shi da ya warware mai alwala ko kafin lokacin, sai ya jawo mamu sai ya kasance ya ci gaba da sallah tare da mamu. Sai yake cewa wa zahaba al-hala'a, ya fita da ya tafi ban gida, ya ce fa inni sami rasulullahi yaqulu, naji manzo Allah yana cewa idza arada ahadukum an yazhaba al-hala'a waqti salatu falyabda bil hala'i, idan ɗayan ku yana son ya je banɗaki to ya fara da banɗakin ya bar sallah din shi. Kuma nan hukuncin koda jam'i zai kubuce maka, koda jam'i zai kubuce maka, saboda abu guda biyu. Na farko mutum zai sallah din kila yana cikin rashin natsuwa, ko kuma ya kasance ya sallan najasa, wannan sai haifar mai da salsali ma wani, daga wannan riƙen fitsarin sai ya zamana ya rage mashi ƙarfin bulada, in ba sa'a ba sai ya haifar mashi da misali rashin ƙarfin fitsari. A wannan hadisin shi ma mazajin hadisi sun fitar da shi, Imam Tirmidhi ya fitar da hadisi amma ba ta kan shi Ahmad dan Yunus ba, ya fitar ta kan Annadu dan Sirrini. Sannan Imam An-Nisa'i ya fitar daga Kutayba, Ibn Majah ya fitar da hadisin daga Muhammad ibn Sabbah al-Maliki, amma banda su za ga cewa hadisai hadisi ne wanda duka ashabu sunan sun fitar da wannan hadisin. Kala Abu Dawud, Abu Dawud yake cewa rawahu wa Haibu bin Halid wa Haibu dan Halid wa Shaibu bin Ishaqa wa Abu Damrata sun fitar da wannan hadisin an Hisham bin Urwa. Kaga misali shi Zuhairu ya samu mutaba'a kenan, ya samu tabi'an hadisi an abihi an rajulin hadasa an Abdullahi bin Arqam, sannan kuma wannan sanadin da su suka fitar ar-rajul daga wani mutum shi kuma daga Abdullahi dan Arqam to wannan sanadin da yace ar-rajul in wannan rajulin din sahabi ne yaji daga Abdullahi dan Arqam ya zama hadisi ne bai da matsala amma in mutumin ba sahabi bane to wannan sanadin kaga sanadi ne da bai zama ingantacce ba amma wannan hadisi yanzu da muka karanta hadisi ne gangariya ingantacce ne sanadan saboda duk sanadin da muka bi mazajin hadisin amintattu ne sai yake cewa kalu kama kala Zuhairu su ma sun faɗa kamar yadda Zuhairu ya faɗa sai hadisin mu na gaba da sana Ahmad bin Muhammad bin Hanbali shine Ahmad dan Hanbali yayi mana hadisi in ja Imam Abu Dawud wa haddathana Musaddad sannan sai yake cewa sannan bayan Ahmad yayi mana hadisi Musaddad yayi mana hadisi ba wai Musaddad yayi ma Abu Dawud ayyai ma Ahmad dan Hanbali hadisi ba saboda shi yasa ya kawo wawul adabi saboda istinafi na sabon magana wa haddathana Musaddad wa Muhammad bin Isa da Muhammad dan Isa yayi mana hadisi ya shi Muhammad dan Isa shi ma duk malaman hadisi sun yi ruwaya a wajen shi amma Imam Muslim bai yi ruwaya daga wajen shi ba shine Ibn Najih al-ma'ana amma shi Muhammad dan Isa bin Najih ma'anan hadisin ya ruwaito kaga misali an same kenan mushahada na hadisi ba wannan lafazin ya ruwaito ba kalu su suka ce duka su hukun da Ahmad dan Hanbalin da Musaddad bin Musarhad da Muhammad dan Isa dan Najih sai suka ce haddathana Yahya bin Sa'id al-Ansari Yahya bin Sa'id al-Ansari ya mana hadisi an Abi Hazim daga Abu Hazim Abu Hazim din ne shine Yaquba bin Mujahid Yaquba dan Mujahid kenan wanda shi saduki ne a wajen malaman hadisi Buhari ya ruwaita hadisin sa amma misali ta aliki sannan Imam Muslim yayi ruwaya daga gare shi sai Abu Dawud banda su ba wanda ya ruwaya daga wajen shi misali Yaquba dan Mujahid din nan wanda shine Abi Hazarata Abi Hazarata yafi shahara da wannan alkunyan nashi ne shi yasa shi ma Abu Dawud ya kawo shi anan sai yake cewa da sana Abdullahi bin Muhammad Abdullahi dan Muhammad yayi mana hadisi shine dan uwan Muhammad dan Qasim Qasim bin Muhammad jikan sayyidina Abubakar ne wanda sika ne ma'amuni yana cikin sayyid shuwa gabanin dabaka na uku a cikin manyan tabi'ai an kashe shi ne ayyamul harra ayyamul harra dai ma'rufi mun sani Allah ya jaddada rahman shi gare shi kana Abu Ibn Isa dan Isa shine wancan Muhammad dan Isa bin Najih yake cewa fi hadisi Ibn Abi Bakar ma'ana dan Abdullahi dan Muhammad dan Abubakar ya sarra hakakan nasa summa tafaku aku Qasim bin Muhammad sai duka suka hadu akan shi din dan uwan Qasim dan Muhammad ne Qasim dan Muhammad yana cikin fuqaha usaba a cikin garin Madina kala kunna inda Aisha mun kasance wajen uwar mu'mine sayyida Aisha shi ma idan mun kalla da wannan siyakin hadisin hadisi ne sahihi saboda mutaba'a da mushahada kasancewa an samu rawi saduki ma'ana sannan hadisi yana da hanyoyin ruwaya zai zama hadisi ne wanda yake tabbatacce hadisi sahihi sai yake cewa faji abida aniha sai aka zo ma uwar mu'mine sayyida Aisha da abincinta fa kama Qasim yusalli sai Qasim ya tashi zai salla bayan ya ga an zo da abinci fa kalat samita rasulullahi yaqul la yusalli bi hadarati da'ami wala huwa yadafi'u qul ahabasani ba salla yayin da aka tsaye da salla ga abinci a wajen a tsaya a ci abinci wanda nake jin zamu zo a cikin Buhari hadisin sayyidina Abdullahi dan Umar wanda yake cewa shi koda zai rasa sallah sai ya kammala cin abincinsa saboda misali ad-dumanina Allah ya ce fa iza dama antum fa aqimus salat ba sai da sallah sai an samu dumanina wa la huwa yadabi ul ahbasani sannan babu sallah yana mai tunkude wannan na jasosi guda biyu ma'ana yana mai kokarin matse su wannan hadisin na Abu Dawud da Imam Muslim shi ma ya ruwaice shi haddathana Muhammad bin Isa shine dai wanda yanzu muka gabatar da shi Ibn Najih yana cikin rijalan Abu Dawud da Nisa'i da Ibn Majah kala haddathana Ibn Ayyash shine Abdullahi bin Ayyash wasu kuma suke sunan shi Ali bin Ayyash ne ba Abdullahi dan Ayyash ba yana cikin rijalul Buhari da rijalul arba'a Imam Muslim bai ruwaci hadisin shi ba an Habib bin Salih daga Habib dan Salih shi kuma Abu Dawud da Imam Tirmidhi da Ibn Majah sun yi ruwaya a wajensa an Yazid bin Shuraih al-Hadrami shi kuma makabuli ne rawi ne makabuli kaga hadisin da aka same shi a cikin bi zai zama hadisi hasani kenan duk da Imam al-Bukhari ya kawo hadisi shi ta'liqan ba sunadan ba sannan yana cikin mazajin Abu Dawud da Tirmizi da Ibn Majah an Abi Hayyil Mu'azzin daga Abu Hayyil Mu'azzin shine Shaddad ibn Hayyil shi ma saduki ne Buhari ya kawo ruwayan shi ta'alikan bai kawo shi musnadan ba ina cikin mazajin Abu Dawud da Tirmizi an Sauban Sauban dai mun ga san wane ne Sauban Maula Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kala kala Rasulullah salasu la yahillu la ahadin an yaf'alahunna abu guda uku bai halarta mutum ya aikata su ba la ya umur rajulu qauman fa yahussu nafsuhu bid'a'i dunahum kada mutum yema mutane limancin sallah yake banci kanshi da addu'a ba tare da ya sanya su a ciki ba mun dai wuce a karatun mu na ranar asabar sayyidina ali ya zo yana hadisi da intiradi ko manzo Allah yake ce masa a'a ya ali annib ka gane ka sa kowa da kowa wannan hadisin tunda misali ya cewa la ya umur rajulu qauman fa yahussu nafsuhu bid'a'i dunahum wannan za a iya istinbadin halaccin yin addu'a bayan an gama sallah a cikin hadisin nan ina fata yawa sun fahimta ya za a iya liman ya gama sallah ya zauna ya addu'an shi shi kadai ga hadisi ya ce ya haɗe su tare kaga ba laifi na addu'a suna cewa mene amin hadisi ya zo a cikin sunan din man qala amin faqadda duk wanda ya ce amin ya addu'a wannan hadisi ne hasani shi ma an lura da durukun sa da hanyoyin shi zai iya zama misali sahihun bi shawahid ma'ana sahihun li ghairihi sannan sai yake cewa fa in fa'ala faqad hanahum in yi addu'a shi shi kadai ba tare da su ba ya haince su wala yanzuru fil qa'r baiti qabla an yusta'zana na biyu kada mutum ya duba ma mutum cikin daki ka je wajen shi ka leka mai daki kafin ai maka izini sannan sai fa in fa'ala faqad hala in hadai haka ai ya shiga gida ne kawai shi yasa misali za ga manzo Allah yake cewa inda mutum zai mun gangane ya leko min gida in na tsola idan sa babu maganan diya ba maganan ta'adda a shi yasa za ga mun karanta hadisin itibani da manzo Allah ya je sallama a kofar gidan itibani bin malik ko sai da manzo Allah sai ya ce ya shigo mun wuce hadisin wanda shi kuma ya dinga sallama yake cewa ina son ai annabi yayi sallama ne da yawa sai yake cewa wala yusalli wa huwa haqinun hatta yatahaffafa sannan mutum kada ya salla yana mai matsi tsaraicin sa ma'ana yana mai matsa fitsari ko bayan gida a ya bari ya saukake abin da ke cikin sa wannan hadisin na Abu Dawud Imam Ahmad da Hanbali ya kawo shi a cikin Musnad nashi Ibn Majah ya ruwaita a cikin Sunan nashi sanadin da Abu Dawud ya ruwaya da shi Ibn Majah ya ruwaya din sannan hadisi haddathana Mahmud ibn Khalid Mahmud dan Khalid Sulami yayi mana hadisi wannan hadisin shine zai zama shedan wancan hadisin amma bai cin haka shi Mahmud dan Khalid Sulami majahuli ne a wajen malaman hadisi kala haddathana Ahmad ibn Ali Ahmad dan Ali shi kuma misali Imam al-Azdi ya rauna nashi ya ce laifi ne amma malamai sun mai Imam al-Azdi Imam al-Azdi raddi sun ce yadda afahu bila hujja ya rauna shi ba tare da hujja ba saboda Abu Hatim al-Razi ya amintar da shi ya ce hadisin sa mustaqim al-hadis sannan Ibn Hibban ya ce sika ne ma'amuni kuma dama mun san shi tausikin Ibn Hibban in yayi intiradi shine ba amsa amma ga shi ya hadu da Abu Hatim al-Razi sai yake cewa kala shi Ahmad dan Ali kenan sai ya ce haddathana sauru dai shine sauru bin Yazid al-Biyali wanda mun san shi suka ne ma'amuni duk da dai kadari ne yana cikin mazhaban kadariyanci amma ba da'i ne ilaiha ba sai yake cewa an Yazid bin Shurayh shi ma makabuli ne al-Hadrami rijalun Abu Dawud da Tirmizi Ibn Majah Buhari ya roce da shi ta'alikan mun gabatar da maganar sa da su an Ibn Hayyin shine Shaddad bin Hayyin an Abi Huraira daga Abu Huraira kaga wancan hadisin Sauban wannan hadisin Abu Huraira annabi kala la ilaha illa rajulun yu'minu billahi wal yawmil akhir annabi ce bai halasta ma duk mutumin da ya imani da Allah da ranar kiyama an yi salli wa huwa haqid bai halasta ya salla yana mai matsa tsaraicin sa saboda fitan bayan gida hatta yata haffafu ai ila an yata haffafu sai in ya saukake abin da ke cikin wannan bulada din nashi sun masaka na hawa mu sai kora hadisin ala hazal labzi kala walahi lil rajul yu'minu billahi wal yawmil akhir an yaqum qauman illa bi iznihim wannan shine kawai sabanin dake cikin wancan hadisin bai halasta mutum ya ma mutane limanci ba sai inda izinin su wannan shi kuma gaban ya zo a wasu ruwayoyi mabambanta wala yahtassu nafsuhu bid'awatin dunahu kada kuma ya kebance kanshi addu'a shi kadai ba tare da su ba Imam Ahmad dan Hanbali ya ruwaito hadisin sashin sabban manzon Allah a cikin zuhudu nashi da sanadi ingantacce wanda wani daga cikin sahabbai an zo sai ya tsaya yana addu'a sahabba almaji sauran suna cewa amin sai da an gama sai ya ce saboda manzon Allah yana cewa in an hadu da yawa ba laifi a addu'a saura suna amsawa saboda Allah kan sa ajaba a bakin wani daga cikin komai addu'an ko mai cewa amin din fa in fa'ala faqad khanahu in ya aikata ya ha'ince su kala Abu Dawud da wannan hadisin kamar ya fada mazajin Ibn Majah rijalun ne sikatin Ahmad ya ruwaito hadisi Hassan Ligairi kala Abu Dawud da hazamin sunan ahli Sham lam yushariku fiha ahadin yace wannan hadisin na daga cikin sunnan mutanen Sham ba wanda ya musharaka da su a cikin wannan hadisin alhamdulillah masanadu Shami ne kenan